نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يريد أن يكون هذا هو المسألة البركة إن شاء الله na An-Nur da ke nan Wusaitu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu. Kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai da aiki da abin da Qur'ani yake karantar da mu. Muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da gafara da jinƙai da yafiya zuwa ga iyayenmu da malamanmu da ‘yan uwanmu da aminanmu da ‘ya’yanmu da zuriyarmu. Muna roƙon Allah ta'ala ya mana baiwa da rayuwa akan hanya madaidaiciya ya ɗauki rayuwarmu akan imani. Ababe da suka dame mu a Najeriya, matsala ta tsaro, kuncin rayuwa, gurɓacewar tarbiyya da makamantansu, Allah ta'ala ya magance mana waɗannan matsaloli da muna cikin wata na Ramadana. Yau za mu tashi akan darasi na 21 ko muna cikin kwanaki 10 na ƙarshen wata Ramadana. Bahaushe ya ce wai laifin daɗi ƙarewa, babu yadda aka iya Ramadana ga mai nisan kwana ya zo ƙarshe. Tunda an yi 10 farko, yara suka ce 10 na marmari, 10 na wuya, 10 na ɗokin sallah. To an gama na marmari, an gama na wuyan, yanzu an shiga na ɗokin sallah ɗin. Wai duk abin da aka ce akwai ran aka fara shi, to a duniya akwai ran da za a gama shi. To muna roƙon Allah ta'ala ya sa ni da ku Qur'ani ya cece mu gobe kiyama. Jiya na yi magana mai tsawo akan waɗannan kwanaki na 10 na ƙarshen Ramadana, da Allah mu dage mu ci riban su matuƙa da gaske, musamman wajen yin ibada, ciyarwa fi sabilillahi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Yin qiyamul layli, karatun Qur'ani, yin istighfari zuwa ga Allah, maimaita salatin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yin addu'a tukuru akan al'amarin lahira da kuma duniya, yin addu'a tukuru wa iyayenmu da malamanmu da ƴan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya, yin addu'a tukuru zuwa ga zuriyarmu, Allah ya albarkace ta ya kare ta daga dukkan fitintunu, yin addu'a tukuru zuwa ga ƙauyukanmu, garuruwanmu, jihohinmu, ƙasarmu da dukkan wanda ake zalunta masu rauni a duniya. Wannan al'amari ne da ke da muhimmanci. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa muna cikin bayin da suka ci riban wannan wata mai albarka. Allah ta'ala ka sa baba cikin jama'ar da suka yi asarar Ramadan. Allah ka sa bama cikin bayin da suka yi asarar Ramadan. Ya Hayyu ya Qayyum, ka sa bama cikin bayin da suka yi asara a wannan wata mai albarka na Ramadan. Za mu tashi a darasi na 21 ko? Gabanin darasi in akwai tambayoyi masu munasaba sai a fara da su. Gabanin wannan nazo injiniya ke mika min takarda na baki da aka yi, sai dai ba zai yi kullun duk baki mu rubuta ba ko? Saboda kusan kullun muka yi kasu ana samun baki sama da 50, 60, 70. To sai a kiyaye, sai dai a ci akwai wanda dole sai na yi, kamar akwai Allajin Musa Muhammad da Koro, shi kazin ɗina ne, mahaifiyarsa ƙanwa ce ga mahaifi. So kaga akwai alaka ta jini da kodan son kai sai na ambace shi na yi recognizing dinsa kodan ina son kaina Bahaushe ya ce wai so so ne to anan gurin son kan ba na zalunci ba ne akwai allaju ainihin buba yar chairman na NAPMET yana Gombe market ne kuma har ga Allah makwabcinmu ne a gidan mahaifana shi kuma akwai haƙƙin makwabta kuma gashi nan dattijan arziki ne kaga ko dan haƙƙin makwabta tunda yana tare da mu zan yi recognizing sannan akwai dan uwan mu dan boko amma dan boko mai addini Dr. Bello A. Muhammad medical director na Federal Medical Center Gusau shi ma yana tare da mu so wannan dan boko ne amma kuma boko mai addini eh mu din ma yan boko ne ko a rama ma dan boko ne eh amma kuma mu biyu muka hada dan boko dan addini yawa Allah ki sa ya zama hujja gare ba hujja akan mu ba akwai Allahji Mustafa Shehu daga Sokoto akwai Allahji Nasir Daura shekarar sa 10 ne ma yake so ya ganna aka kawo shi tun daga Daura sai kai sai in bari ka zo ka ko dan albarkacin marigayi mai gida Allah ya ji kansa ya gafarta masa baba Buhari ai kai ya dace ka mazo a gaisa daga Daura kake to Allah ya maka albarka shikenan yau ka zo ka gafanta mi ko to Allah ya albarka ka Allah ya maka albarka Allah ya albarkace ka ko akwai Allahji Usman Sayyidi Ringim ciro man ringim duka muna maraba da ƴan uwa da suka tare da mu kuma mafiya yawa sukan taso takanas ta gida ne don su ziyarce mu to irin waɗannan ya sa wani lokaci dole wasu suka zo farin ciki da zumunci da suka yi da ibada ce mai girma ba mu iya daurewa sai mun ambaci sunayensu mun yi recognizing da yawa sukan zo wanda ba ambaci sunansa ba da Allah ya yafe mana Allahn da aka yi don shi ya sani ita ziyara da zuwa wurin ilimi wallahi ibada ce ko da mu ba mu san ka zo ba Allah da kai don shi ya sani kuma Allah ya sani ya fi isa da alaran masu sani to in Allah ya sani duk ladan da Allah yake ba mai wannan zumunci Allah ya baka ya biya ka da gidan aljanna afuwan akwai tambayoyi ko ok to bismillah
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu sai mu amsa a takaice kenan ko Amin ya Hayyu ya Qayyum.
May Allah prolong your life so we continue to benefit from your exceptional knowledge.
Amin ya Hayyu ya Qayyum.
May Allah forgive our parents and grant them Jannah to Firdaus. Amin.
Amin ya Hayyu ya Qayyum. Wannan bature ne kenan.
My question is, what is the Islamic ruling on life insurance? The government of Spain from December, Durant, New York.
New York from the United States of America. According to the Lajnatu Da'ima lil Buhuth al Ilmiya, the Permanent Committee for Fatwa in the Kingdom of Saudi Arabia, they spoke extensively on the issues related to insurance in the compilation of their verdict. Volume 15, number 8, where they unanimously agreed that conventional life insurance is not permissible, while at-takaful, which is Islamic cooperative insurance, is permissible. And the reason why conventional life insurance is not permissible because it contains some elements of riba, that is usury or what we call interest. Then number two, there is a very high level of uncertainty in it. And number three, there is a form of gambling where you are not sure of what you are going to benefit from it. You only contribute certain amount of money, but at the end of the day, you don't even know whether you are going to benefit from it or not. It is because of these reasons and many more that they opine that conventional life insurance is not permissible. Most importantly, the issue of riba, as in Surah Al-Baqarah, verse 275, which we earlier spoke on this last week. When it comes to at-takaful, at-takaful is a form of Islamic cooperative insurance, where all these elements of riba, uncertainties and gambling have been eliminated by this model of a takaful. So if it is takaful, then this one is permissible. In conventional life insurance, the money you contribute, the premium, is being invested in interest-bearing accounts. While in takaful, Islamic cooperative insurance, it is just like a form of partnership where we contribute, we support one another. And even if the contributor of that amount passes away, what he contributes is going to be transferred to his inheritors or his heirs. So there is no any form of gambling in this type of a takaful or insurance. So if it is takaful, that one is permissible Islamically, and it is being called as Islamic cooperative insurance. But conventional one that is being practiced by conventional banks and other institutions, that one is not permissible. However, it is also being argued that if a Muslim lives in a country where there is no takaful and he is in dire need of insurance, in that situation, it is permissible for him to partake in temporarily prior to the time that Allah Ta'ala will bless them with a takaful. Because in Islam, we have a formula, we have a rule which says, Abdarurat tubihul mahadurat. This rule has been figured out from Surah Al-Ma'idah, verse number 3, meaning necessity permits the forbidden, meaning necessity compels you to partake in things that are forbidden, and in that situation there is no any sin on you. So if that is what happened, like Muslims in Singapore, I know there are scholars unanimously agreed that partaking in conventional insurance is permissible because of ad-darurat tubihul mahadurat, that is, necessity permits the forbidden. So if you find yourself in a country where there is no alternative to it, and you are in dire need of it, because of that necessity, it is permissible for you to partake in prior to the time that Allah subhanahu wa ta'ala will provide a permissible alternative for the Muslims. And indeed, Allah is the all-knowing. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amin ya hayyu ya qayyum.
Ya halatta a raba gawo da dukiyar da kowa ya san mamacin haramun ya tara, wato misali yana sayar da giya ko yana yin tata ko kuma kudin dillalin kwayoyi na wiwi ko kuma na riba, a raba su a matsayin gawo daga masoyin malam da alarama mai kaunarku don Allah zartuwa ya kuma daura abokansa suna ke da malam.
فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين رحمة الله عليه أتكل لقاء باب المفتوح فولمنا فاركو نمبا نتداري أكو دا هدو دا داري أكو دا بير يا أمسا تنبايا دا ذاك إيسام وركا أتكين تغوانا تنبايا دا زنبا دا أمسا أغمين تغبا دي آئي فايمتا أمسا دا تكي يكي إدمو تنيا رسو sai zama ba a san menene sos na dukiyarsa ba, ana mar kyakkyawan zato a ɗauka halal ne, sai a yi aiki da ita, magada suna iya cin gado. Idan ya rasu sai zama akwai kuɗi da yaƙinan an san na haramun ne, yaƙinan. Yanzu dan yana dillancin ƙwayoyi ko kuma yana wani abu mai kama da haka, wannan ba hujja ne cewa duk dukiyarsa ta zama haramun ba. Wannan ba hujja ba ne, don hanyoyin Allah suna da yawa. Wani ma'aikacin gwamnati ne, direba ne, amma Allah ta'ala yana iya buɗa masa hajjin arziki ko ma bayan albashinsa da tuki, maybe makwabcinsa zai iya bashi zakka, maybe wani ɗansa ko kawunsa zai iya masa kyauta, maybe zai iya yin noma ya samu, maybe zai iya yin kiwo ya samu, maybe zai iya yin tsuntuwa ta cika sharuɗin da shari'a ta halattar a yi, maybe lokaci na festival yana iya zuwa wanda constitutionally ya halatta a yi wa juna kyaututtuka, wani masa kyauta mai tsoka. So sanin sana'ar mutum kadai kuskure ne ka dauka wai duk abin da ya samu a duniya na halal sai ta wannan sana'ar. Ba wani mutum ɗaya da Allah ya sanya arzikin sa hanya ce baya daya. So kula ga wannan, koda yana aiki na laifi, ba za mu iya hukuncin cewa dukka abin da ya mallaka ta wannan laifin bane, ba dalili bane wannan, sai dai mu amince akwai abin da yake na laifi kuma mai iya yiwa ne bangaren dukiyar wannan da laifin ne. Sai Malam Usaimin rahimahullahi ta ce abubuwan da ake cirewa gabanin a cire zakka a tabbatar ba a raba gado ba kai, wanda za a cire gabanin a raba gado ko kuma in kai an baka a gadon kada ka ci, guda biyu ya kira. Na farko ya zama yaqinan akwai wani kudin ruwa yujiri da ya karu na wani percentage, ya rasu ya bar naira miliyan 10, kudin sai ya zama bayan lokaci gabanin a raba miliyan 2 ya karu. To anan sai ka ga an cire naka, sai ka duba kaman wani percentage ne na wannan kudin ruwan ya shiga naka, yace ka cire wannan kada kai aiki da shi. Na biyu, wani abun da kana da yaqinan ya gaya maka ko kuma kana wurin ya faru cewa wannan abun ba naka bane, shi da kansa yace wannan motar satan ta yayi, sai ka kira shi kace baba ya dace karka dauka, sai yace a yana so, da aka raba gado sai aka baka ita yace karka karbe ta don kana da yaqini, ko kuma aka saida ita naira miliyan 3 sai aka baka 500,000 yace anan karka dauka, saboda abu ne da kake da yaqini. Duk abun da ya buye ba irin wannan guda biyu ba, yace baya haramta gare ka, don abun da ya haramta ga wanda ya laifin bai haramta ga wanda ya amfana da shi, sai abin da kai kake da yaqini. Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi cikin littafin sa na Al-Majmu' volume na 9 number na 428, sai haka ne 428, yana cewa idan aka raba gado sai zama kana da kokwanto na akwai wani abun da kake iya gaba na halal bane a dukiyar baban, yace kana iya calculating percentage, kace ina ga hanyoyin Allah suna da yawa, akwai abubuwa daidai na ciwacuwa, to muna ga dai a ce dukkanin sa abin da aka banya zama kashi 25 cikin 100, sai ka cire kashi 25 cikin 100, sai ka tura shi wani abu na daban na al'umma, ko tona rijiyoyi, ko yin famfo, ko gina wani community center, ko gidan marayu, in ya kai ayi 75 cikin 100 sai kai aiki da shi. Yace sai ka cire wani adadin percentage da kake da yaqini na cewa akwai wani abun da ba na halal ba yana iya shiga, kai kuma a wannan in kai ba ka da laifi akan gado, laifin yana kan uban da ya tara ne ya bari, wannan kuma yana zama darasi ga iyaye. Sai ka tashi ka tara dukiya ta haramu, ko ta bangaren ciwa-ciwa a kasuwanci, ko bangaren ciwa-ciwa a sana'ar hannu, ko damfara, ko fashi da makami, ko kuma dukiyar sata da ake ce mata albarkan ofis, wallahi ba albarkan ofis bane, sharrin ofis ne. Sai ka tara, sai ka barwa magada, kai ka je lahira, tambayoyi hudu za a maka a lahira, amma tambaya akan dukiya A and B ne. Sai an tambaye ka kwabo bayan kwabo yaya ya shigo wajenka, kwabo bayan kwabo yaya ya fita, kuma ka barwa magada kai baka ci dukiyar ba, su kuma su ci banza, kai ka je ka yi bayani ka shiga wuta, su su ci banza su tafi shiga aljanna. Duk yadda kake son magadanka kake tausayin su, ya dace zama tausayin kanka yafi nasu, saboda kai da su kowa da arzikin su Allah ya halicce shi, ko baka bar musu ba, in ka musu tarbiya Allah zai kula da bayanka, amma in ka bar dukiyar haramun baka musu tarbiya ba, in kai rashin sa'a kai ka tafi ka bar dukiyar bayan zunubin dukiyar sata da ka tara, za kuma ka je ka basu da ita su yi ta sabon Allah da ita, ana kara maka commission zunubi a can, wannan ma akwai, saboda in baka yi tarbiya ba duk laifin da suka yi a bayanka kana da commission a ciki. Allah ta'ala ya kare mu daga waɗannan abubuwa na fitintinu. So da haka wannan tambaya ina gare a cikin wannan bayanin amsar ya fito, wallahu ta'ala alam. Darasi na 21 a watan Ramadan aran ma, muna cikin suratul nisa, sura ta 4 daga cikin jerin gwanan surorin Qur'ani daga sama. Ana wazzaton shine jiya mun tsaya aya ta 15, yau zamu tashi akan ta 16. idan haka ne bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما
والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما واللذان ولنن غدا بيو يأتيانها suke zuwa wa wannan alfasha minkum daga cikinku fa'azuhu ma to ku cutar da su da bakaken maganganu fa in taba in suka tuba wa aslaha suka gyara fa'aridu anhuma to ku daina cutar da su din ku basu su yi normal rayuwa inna allaha lalle allah kana ya kasance tawwaban mai tsananin karban tuba ne rahiman mai jinkai ne ga bayi ya gafarta wanda ya so ya azaba ga wanda ya so. Wannan aya malaman Qur'ani sun yi manyan maganganu guda biyu akan wani jinsin mutane take magana. Na farko suka ce ayar tana magana ne akan mazinaci da mazinaciya kamar yadda yake cikin suratul nur aya ta biyu azzani wazzaniyatu kenan azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahid minhuma mi'ata jalda. Sai suka ce wannan aya ta biyu da Allah ya kira azzaniyatu wazzani din to wannan hukuncin yana ƙara ƙarfafa wancan ne ce sai aka ce wallazani ko na biyu suka ce a kaman Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahmatullahi alai a cikin tafsiril Qur'anil Karim karkashin aya ta hudu sura ta hudu aya ta 16 yake cewa wannan a magana mafi inganci tana magana akan masu yin luwadi ne shine namiji ya rika mu'amala da dan uwansa namiji ba wai namiji da mace ba yace ai matsalan namiji da mace an kira shi a aya ta 15 din nan cewa wallati ya'tina al-fahishata min nisa'ikum fastashidu alayhinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'al Allahu lahunna sabila. Sai ce wannan aya ta 15 ta yi magana akan mazinaci da mazinaciya, don haka ba zai yi zama kuma aya ta 16 kai tsaye akan wannan take magana ba. Yace magana mafi inganci wannan aya tana magana akan namiji ne ya rika mu'amala ta kwanciya da gardi dan uwansa namiji, shine abinda ake kira da suna luwadi. Namiji ya cire al'aurarsa ya duba bayan dan uwansa namiji baya wajen ba haya kuma ya rika zuwa wurin wai yana shiga la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Wallahi malaman Qur'ani suka ce ko a jahiliya lokacin da Qur'ani ya fara sauka da Allah ya fara maganan mutanen annabi ludu jahilan jahiliya fa da farkon jin Qur'ani suka yi suka ce ba dan Allah ne yace namiji yana zuwa ya kusanci namiji ta baya ba, wallahi ba za mu iya yiwa cewa akwai wanda zai wannan rashin hankalin a duniya ba. Har jahilan da basu shiga musulunci ba, a farkon musulunci sun yi inkari cewa hankali bai kama ba,
ai in zakai abu ya dace ya zama na farko ko iya da fa'ida a lahira ko iya da fa'ida a duniya ko kuma iya da wani abu dai na jin dadi don Allah ka hankalinka menene fa'idar luwadi a lahira menene amfanin sa a duniya kuma don Allah menene na jin dadi a jikin sa ka samu gardi kato gardi haba jama'a menene dadin sa shine mutun ya bar mace ya samu gardi dan uwansa wai da shi yake mu'amala saboda duk inda aka yi luwadi a ka'idar luwadi ana yi ne namiji da namiji bat lalacewa ne ta sa yanzu ake samun wani namijin iyalin sa ma luwadi yake da ita iyalin ita kanta macen wani aka bar shi iyalin sa ma luwadi yake da ita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yasa abinda muke a society nan wallahi akwai laifuffukan da ko qur'ani bai bada labarin wata al'umma ta taba yi ba kuma wallahi akwai su da yawa akan tauye mudu Allah ya halakar da wata al'umma akan taba skeli Allah ya halakar da wata al'umma akan kashe dabba Allah ya dirka ki al'umma yanzu mu'mine ne ake kashewa duk qur'ani babu inda aka ba mu labarin wai dan adam ya dauki dan adam ya je ya sayar ayi sihiri a yanka a tira gaban sa ya dawo gida ya sayi mota yana shiga da kudin yau ba dan adam ba maraya ana sai da shi a tarihi an samu wanda a cikin wannan kasar ya dauki babarsa da ta haife shi ya sayi da ita aka kuma yanka ta da support din sa kuma ya sayi mota prelude da kudin a wancan lokacin uwa da ta haife shi ai duk rashin imani in dai akwai fitira ta dan adam mutum yana ragarwa uwa da uba da nasa ba wai sai da imani ba fitira ta dan adam ai wacce ta haife ka kan cutar da ita nogo area ne a fitirar dan adam ma gabaki daya amma a society nan ana yi to yanzu wannan sabon system ne shine namiji ya auri mace amma ba mu'amalan aure ta shari'a yake bukata ba a'a bayan ta yake nufa amma tun a dadin ma zamanin annabi lutu wallahi ta gab ta baya ake zuwa wa maza ne ba mata ba har ma zakai ba mu misali koda guda biyu a qur'ani walutan
iz qala liqaumihi atatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون
جزاكم الله خيرا ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون wannan zai zama cikin suratul a'raf aya ta 80 har zuwa aya ta 81 Allah ta'ala har zuwa ma aya ta 84 duka maganan ne amma dai aran ma kawai ya bamu farkon kissan ne Allah ya ce wa lutsan tuna lokacin da annabi lutsu ya gaya wa mutanansa cewa wa lutsan la ta'atuna alfahishata akwai darasi anan kuna zuwa wa wata alfasha a mafiya yawan wurare in banda kaman biyu a Qur'ani duk inda Allah ya kira alfahisha ya saka alifun da lamun yana ishara zuwa ga luwadi ne saboda ita zina da yazo magan da sai ce la taqrabu zina innahu kana fahishatan bai ce alfahisha ba a cikin suratul isra aya ta 32 sai ce fahishatan sai ya kashi indefinite babu alifun da lamun amma in kaga an sa wa abu definite alifun da lamu an ce alfahisha a bangaren mu'amala ta halitta to ana nufin zina ainihin luwadi ne saboda luwadi girman sa yafi girman laifin zina me dalili ita mu'amalar zina abu ɗaya ne ya haramtar da ita shine rashin kulla aure tsakaninsa da ita da an kulla bai haramta ba to amma luwadi ko limamin harami ya kulla auren bai halatta ka dauke ta ka je gida kuma ka mu'amalance ta ta baya ba shi completely ko da aure bai halatta ba amma shi wannan kuma rashin kulla wanne ne laifin mun fahimci hasarin to shi yasa idan aka zo maganar liwadi sai Allah ya kira shi da alfahisha walutan iz qala liqaumihi ata'tuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin duk duniya babu wanda ya riga ya kunyi laifin nan innakum lata'tuna ar-rijala shahawatan min duni nisa kuna zuwa wa maza don biyan bukata koma bayan mata lalle ku mutane ne mabarnata inji annabi lutu to yanzu kuma amma yi reforming luwadin matar ya aura amma luwadi yake da ita Allah yace ata'tuna dhukurana min al-alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum cikin suratul shu'ara ko aya ta 165-166 Allah yace kuna zuwa wa maza daga cikin halittu da Allah yayi wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum kuna barin mata da Allah ya halitta dan ku ga matan an halitta dan ku kun ba su kuna zuwa kuna mu'amala da junan ku Allah ta'ala yace lalle ku mutane ne masu wuce iyaka qaumun aduna ne ku in ana neman hatsalin yan ta'adda to yan luwadi sune yan ta'addan farko sune masu wuce iyaka na Allah sune mabarnata a bayan kasa azzalumai luwadi babban zunubi ne hatsarin da muke ciki a jahiliya fa ake cewa ba dan Allah ne yace wasu mutane sun yi ba da hankalin jahilai na jahiliya ba zai yadda da cewa dan adam zai yi ba to yau an kawo sabo namiji ya auri mace ya luwadi da ita kuma matan ma shaydan ya kawo musu sabo sune masu me lesbian shine mace ta auri mace auren ma da Allah ya halattar namiji ya auri mace to yanzu wayewa ta sa a duniya mace na auren namiji ta zama ita ne husband shi shine wife Allah wadan na kai lalace kuma shi ya yadda wai shine matar wai arrangement din su shi mata ne gardi gardi ita kuma ita ce miji arma ya ce dan ragarwa gardawa ai in nace gardi ba ina nufin gardi na tsangaya ba gardin tsangaya kan ai mu ma gardawan tsangaya ne eh amma ana nufin gardi shine tsokoko da shi tantiri da shi kuma yazo ya zauna wai shine mata ita ce miji sai yadda ta yi da shi kuma ci gaban ya kai yanzu ana aure tsakanin mutum da dabba mutum da dabba mace ta aure kariya namiji ya aure doki ko godiya ta doki duk waɗannan al'amura fa tun a dama sabon Allah ba a yi su ba ai ka tabbatar cewa wallahi da Allah ya daga mana kafa ba a kifar da duniya ba muna cin albarkacin wasu al'amura ne albarkacin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam albarkacin bayin Allah da suke wa'azi su ce a daina yin barna albarkacin jama'a da dama da Allah ya yarda da su amma in ba haka ba duk laifin da aka yi wa Allah daga farkon duniya har zuwa zamaninmu Allah ya halakar da al'umma dukkaninsu ana yi a yanzu a duniya kuma an kirkiro wasu ninkin baninki da Qur'ani ma bai bada labarin an taɓa yi wa Allah wannan laifin ba daga cikin illar luwadi ko da medically a kiwon lafiya yin luwadi yana sa anal cancer kansa da ta shafi dubura ko ta gaba ko abin da ya kama da haka ana kamuwa da cutar kansa daga luwadi masana likitanci sun faɗi haka na biyu ana kamuwa da hepatitis A da B da C duka dalilin luwadi na uku luwadi na sa depression cuta mutum ya zama na depression dalilin luwadi ana iya kamuwa da wannan cutar HIV AIDS mai karya garkuwan jiki luwadi na sa a kamu da shi shi dan adam idan bijirewa ta yi yawa ba wai yana duba me mai amfani ba nema yake me Allah ya haramta a yi in ba wannan manufar ba menene maslahar dan adam namiji ya samu tantiri gardi amma ba gardin tsangaya ba, yazo ya kwanta da shi don Allah, in dai ba wai manufar sai an saba Allah ba, menene fa'idar da ke ciki? Ga sakan uku na baka kai tunani, menene fa'ida a ciki? Wallahi babu shi. Kuma ga cututtuka na kiwon lafiya, shi yasa wallazani waɗannan guda biyu ya atiya ne hada suke zuwa, wannan suke zuwa me lata'atuna alfahishatan, nan alfasha me ma'arifa, minkum daga cikinku, fa'azuhuma, to ku cutar da su. Anan umurni Qur'ani yace kuma cutar da su, Qur'ani dake hana cutarwa anan yace a cutar da su. Punishment biyu ne na luwadi, ɗaya yazo a Qur'ani, ɗaya yazo a hadisi, dukkan biyu ake hadawa ayi. Na Qur'ani shine fa'azuhuma, ku cutar da su da maganganu, da bakar magana, da habaici. Wannan manufar cutar ne, yasa kai kai dake ta kausasawa, nake kiran su da tantirai. Duk wanda yake luwadi ya ji a radio ko a television, ban san sunanka ba, amma eh da kai nake, amma ban san sunanka ba, kuma ban san kana yi ba, amma da kai ne, don Allah ya ce fa'azuhuma. Ban kira sunan kowa a nan ba, amma dai in ka ji da kai ake cewa kai tantiri ne, kai shirmamme ne, kai dolo ne, kai wawa ne, kai a cikin mutane dabba ne, Allah ne ce fa'azuhuma, amma ban san kai waye ba, ni ban san kana jina ba, amma in kana yi eh da kai din nake, haka Allah ya ce a gaya maka, amma ni ban san ka ba, shine fa'azuhuma. Ku gaya musu duk bakar magana. A irin wannan hali, in kuna da mawaki da ya iya bakar magana, sai ya yi musu wake ya aibata su. Shi yasa muna neman mawakanmu da suka iya wake, da Allah ku yi wake na aibata ƴan luwadi. In kun yi wannan, kuka kiyaye ka'idodin waƙen addini, anan fa'azuhuma nan lada, Allah zai ba ku. Duk me yi ya ji, shi kadai yake zaune yake jin ku, kunya yake ji. Shi ne fa'azuhuma, ku yi waka, ku nuna abin da yake yi mai muni ne. Ku tumasantar da shi, ku wautar da shi, ku dolantar da shi, ku dabbantar da shi, shi ne fa'azuhuma. Amma kar ku kira sunan kowa don idanku bai ga wannayi ba. Kar ka je da gangan kuma kana kin wani, sai kai habaici ka kira wani, saboda mai dan an zarge shi, ba ma hukunci da zargi sai da yaqini. So kar a kira sunan wani, kawai a yi magana a kan ƴan luwadi. Duk me yi idan ya ji da shi ake, wanda baya yi bai shafe shi ba, amma kar a yi kwatance don Allah. Fa'azuhuma shi ne ku cutar da su. Aza shi ne cutarwa na baki, duk mai iya bakar magana ya musu. Ni dai na yi ɗan wanda na iya, an ƙara ma zai ƙara wasu bismillah kafin mu ci gaba. Ka ji a rama ba mu ji ba? A rama ya ce sokaye. Amin. Fa'in taba, idan su biyun nan suka tuba, wa aslaha suka gyara, fa'aribu anhuma, to ku rabu da su. Abin da yake da muhimmanci a nan, mun ce azaba ɗaya ta zo a Qur'ani, shine fa'azuhuma, a yi ta musu baƙaƙen maganganu. Wacce ta zo a cikin sunna, shine manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi, yace idza wajadtum mayyaf al'amala qaumi lut farjumuhum, wa fi riwayatin faqtulil fa'il wal maf'ul. Wannan hadisi iya cikin sunan na Imamu Abu Dawud da rahmatullahi alai, hadisi na 4462. Annabi ya ce, in kun samu wanda suke aikata irin aikin mutanen annabi Lutu, to ku jefe wanda yake yi da wanda ake yi da shi, matukar da yaddarsa ake yi da shi, matukar da me da yaddarsa ake yi. A ka'ida, wanda aka tilasta shi da ƙarfi ake luwadi da shi, ba a jefe shi, ba a mar bakar magana. Wanda yake mahaukaci, iya da tabuwan hankali, ake luwadi da shi, ba a mar bakar magana, ba a jefe shi, don mahaukaci babu shari'a a kansa, an ɗauki alƙalami a kansa. Wanda aka ɗaga bindiga aka ce ko ya yi luwadi ko aka ce shi sai ya yi, ba a mar bakar magana yadda Qur'ani ya ce a yi, ba a jefe shi yadda sunna ta ce. Don me? Don ya yi ne don ya yi sevin ransa. Ana magana a kan waɗanda suka yi ne a ƙashin kansu, don shaidan ya yaudare su, ko kuma don an ce musu ba a kuɗi sai ana luwadi. Idan haka ne, me yasa sayyidina Usman da sayyidina Abubakar da Abdurrahman ibn Auf suka yi kuɗi? Wani kuma ya ce ba a samun mulki sai an yi wannan. idan ku haka ne waɗanda suke shugabantan duniya a yau ga sarkin Makka Allah ya bashi mulkin Biladul Haramaini gaba daya sarki Salman bin Abdul Aziz Allah ya kara masa lafiya da tsawon kwana akwai mulkin da yake a karkashin ka Allah ya sa akwai masallacin Makka da Madina kuma a cikin mulkin ka a nan garin fiyayyen halitta yayi wafati sannan a wurin yake kwance sannan al-ashara al-mubashsharuna bil janna suna kwance a wurin kuma ya zama kai kake kula da hatta wurin da aka binne su akwai mulkin da ya wuce wannan a baqi'ul garqat sahabbai nawa ne a kwance a wurin akwai mulkin da ya wuce wannan a karkashin mulkin ka ba a sauke wani rukuni a cikin rukunan musulunci sai an zo mulkin ka shine mai aikin hajji mai umura ma bai yi sai yayi mai sai ya zo karkashin mulkin ka ba a samun ladan ziyarar masallacin Makka sai an zo karkashin shugabancin ka ziyarar masallacin fiyayyen halitta sai an zo karkashin mulkin ka ai ba mulkin da ya kai wannan ni dai adawat na in nayi kuskure ku gyara opinion dina ne to waɗannan duk abin da ya bayyana gare mu ba wannan laifin suke ba Allah ya ba su mulkin shi yasa luwadi bai bada kuɗi luwadi bai bada mulki Allah ne yake bada su kuma in an bi Allah an fi samun abin da ke wurin Allah mafhum don haka wajen kashe jefe ɗan luwadi jefe su da shari'a ta ce ayi amma jefen ko ba ana nufin ka dauki doka a hannunka bane ko da ka san me yi a ka'idar musulunci is not allowed to take law into your hand mu a addini mutum bai daukan doka a hannunsa only authority ke zartar da hukunci hukuma ce a ka'ida take zartar da hukunci amma daukan doka a hannu a addinin musulunci ba mu yarda da shi ba sai dai idan ko haƙƙinka aka taba sai dai ka kai ƙara ƙaran nan kuma ka bi haƙƙinka har supreme court kotun Allah ya isa in an baka haƙƙinka shikenan in ba a baka ba sai kai appeal daga supreme court zuwa ga rabbus samawati wal ardi sai ka ce Allah ya isa kuma shi zai ji kuma zai bi maka kadunka a lahira amma ka'ida musulmi na kwarai bai daukan doka a hannunsa irin yadda matasan mu suke daga abu ya faru na rikici aje ana kona konan kasuwa ana kona ko wannan bangaren na kona masallacin nan ko wannan bangaren na kona coci masu coci na kona masallaci duk wannan ba addini bane babu alaka tsakanin addini da kona kone babu shi mu zama masu respecting doka duk abin da aka mana mu hada dalilai mu tafi kotu mu kuma tilasta sai an mana adalci wannan shine ka'ida na addini amma daukan doka a hannu yana sa a koma anaki anaki shine a zama halin da babu doka babu oda so mu kauce irin waɗannan ababe na zafin kai ba addini bane mafhum tayyib don haka ana jefe su ne a wajen jefewa sayyidina abubakar da sayyidina ali radiyallahu anhuma a magana mafi inganci fahimtar su shine cewa ana kona su ne ma da wuta aka ce tawai akwai nassin da ya hana kona da wuta suka ce wannan an yi tafsirin saban da shi saboda ana son a kai makura wajen yin azaba ga wanda ya luwadi ibnu abbas kuma Allah ya kara masa yadda yace za a haura da su ne gini mafi tsawo a gari in akwai gini mai hawa 150 sai an je da su karshe can sai a jeho su kuma gabanin ai sai jama'a su taru ana jeho su ana jifan su da dutse gabanin su iso ginin da yafi kowanne tsawo me dalilinsa yace saboda mutanen annabi lutsu suna gina gidaje dogaye da Allah ya tashi sai ya sanya gidajen su upside down to daga saman sai aka kifo da su so koyi da wannan sai yace a tafi gidan da yafi tsawo sai a jeho mutum in aka jeho shin ya fado kasa ai ina da tabbacin zai wahala ya rayu yace to haka ake musu Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahmatullahi alayhi yana bayyana cewa idan masu luwadi suna luwadi mala'iku na Allah subhanahu wa ta'ala yace guduwa suke sama su buya me dalili shine idan su yaga lokacin da Allah ya azartar da mutanen annabi ludu a idan su aka kifar da su aka mai da saman su kasa ya koma sama da idan su ya gani saboda tsoro da firgita suna tsoron kar su kare ga irin wannan azaba idan ana luwadi sai su gudu sama su buya kada Allah ya irin waccan azabar a yanzu sai an kammala sai su dawo inda suke amma ba za su tsaya a wurin ba ba a fa azabtar da su a wancan lokacin annabi Lut ba gani idan su yayi ai akwai bala'in da idan ka ke gani ba ka fatan ka kara gani amma me yi kuma yana wurin yana kwance yana yi wani ma yana murmushi Allah wadanna kai lalace fa in taba in sun tuba fa aslaha sai suka gyara fa aridu anhuma ku kawar da kai gare su amma malamai suka ce da sharadi ana tuba daga irin waɗannan manyan laifuka na zina na luwadi da makamantansu shine in ba a samu iko akan mutum ba ya tuba arama za ka ba misali a qur'ani
illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna allaha ghafurur rahim
إن الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ذي ذا سورة المائدة آية 34 الله يقول إن سكتوب قبل أن تقدروا عليهم قبلنك كاماسو أفار مسوه كنشي تو أنا الله يغفر أن يغفر يسو شيسا توبان دكي دا أمفاني شيني توبان دكي قبل أكاما كدوكا تكاما كا تو أنا إن كتوبين دا أمفاني أما وند بي توبا بسيبا أن كاماشي anan malamai suka ce ko ya tuba ba a karban tubansa don wannan ayat da Allah ya ce waɗanda suka tuba ya kira daga cikin mafi girman laifuka ne da ake a bayan kasa aya ta 33 cewa inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada sakamako ne wanda suke yakan Allah da manzansa suke watsa barna a bayan kasa anan ya kira au yuqatalu yanzu waɗanda ake nufi irin waɗannan su ne masu kaman terrorism banditry da kidnapping su ne asali infidel a ƙur'anance a duk inda ka ji mun kira infidels masu irin wannan laifin muke kira a ko'ina to irinsu ne Allah ta'ala ya ce ana musu hukuncin kisa amma in sun tuba su ma gabanin a samu iko a kansu to a nan da izinin Allah ana iya yafe musu in ya zama ya tabbata mutum ya tuba daga laifinsa amma in bayan an kama mutum an fara azaba sai ya tuba ana iya barin sa malamai suka ce babbar matsalar shine shin tuban da yake akwai tabbacin ta gaskiya ne in akwai abin da ya bayyana tuban na gaskiya ne ana iya barin su dalilin hadisin Ma'iz ibn Malik da ne magana jiya a ɗaya daga cikin riwayoyinsa ai sahabbai sun ci gaba da azaba yana cewa na tuba manzo Allah sai ke cewa sai suka ci gaba sai ce ai da kun bar shi kuka san ko Allah ya riga ya karbi tuban nasa amma a malamai suka kara da sharadi cewa wanda yayi laifi ba wai kama shi akai ba shi yayi confessional statement wato al-iqraru awla min ash-shahada ya zama yayi confessional statement da kansa ya tabbatar yayi ba kamo shi akai ba shi yazo yace yayi laifi sai aka fara azaba sai yace ya tuba kuma aka ga tuban da gaskiya shi ana barin sa amma wanda buya yayi sanda aka fara bincike aka kawo shi to shi ko ya tuba tuban muzuru ne ba original tuba bane amma wanda shi ya kawo kansa ba a kama shi ba kuma ya tuba to iya da kyau a dan sassauta masa mafhum tayyib so don haka in wanda ya tuba fa aridu anhuma to ku dauke kai daga gare su amma in ba su tuba ba aka kama su sai ai wadancan hukunci biyu na qur'ani da na hadisi inna allaha lalli allah kana ya kasance tawwaban mai tsananin karban tuba ne rahima kuma mai jin kai ne duk wannan girman laifin luwadin in mutun ya tuba allah zai iya gafarta masa allah akwai arama za ka ba mu misalin aya qur'ani
wa ala salafati alladhina khulifu hatta idha daqat alaihim al-ard bima rahabat wa daqat alaihim وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء
يعذب من يشاء
يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون
gare da kai ribas ka canja hanyar yafi ai da mun haka ne da yake Allah sa dan gari ne a Qur'anin to cikin sauki in ka dan taba shi kada kace maimaita daga ya dan yi ribas sai ga ya da ya shiga hanya ya wuce shine dadin ka zama dan gari a Qur'ani aya ta farko cikin suratul tauba aya ta 118 ita ka rike ta sai mun shiga aya ta gaba ka ban ita yu'azzibu man yasha wa yarhamu man yasha wannan shi nake nema wa ilaihi tuqlabuna wannan cikin suratul ankabut aya ta 21 Allah yana azabtar da wanda yaso amma sai yace yana rahama ga wanda yaso kuma zuwa gare shi ake mai da mu laifin luwadi idan mutun yana yi sai ji wannan wa'azin sai ya tuba wallahi Allah zai iya yafe masa ya zama da ya tuba shine muhimmi Allah ta'ala ya ba mu ikon tuba daga dukkan laifi babba ko karami na'am
إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما
إنما التوبة على الله للي توبا ده سكي غا الله للذين غا ودن دا يأملون السوء سكي أيكة ممونا أيكي بجهالة a cikin halin jahilci na wauta thumma yatubuna min qaribin sai suka tuba a kusa fa ulaika yatubu Allahu alaihim masu irin wannan siffa sune Allah ta'ala yake karban tuban su wa kana Allahu Allah ya kasance aliman mai ilimi ne hakima mai hikima ne a cikin hukuncin sa innamat tawbatu wanne ne mubtada anan at tauba ne mubtada aina al khabar abin mamaki innama din ne adatul hasr din shine a matsayin me shine a matsayin khabar din ai magana sai qur'ani annan din shine a matsayin khabar din so da haka at taubatu ita tuba innama abun sani kadai anallahi wacce take karbabbiya a wurin Allah lilladina shine ga wadanda ya amaluna su'a suke aikata ayyuka ai as-sayyi'a ne as-sayyi'a kuma laifuffuka kamar haka sun shiga cikin al-munkarat dukkan abunki al-mahzurat abubuwan da Allah yake kar a kuskura aikata sun shiga ciki al-muharramat sun shiga ciki al-kaba'ir sun shiga ciki so duk wanda ke aikata wani laifi a wurin Allah ko shaye-shaye da Allah ya hana ko daukan abin da ba nasa ba da Allah ya hana ko mu'amala da mata ko maza wanda Allah ta'ala ya hana to idan yana so ya tuba Allah yace na farko wanda Allah ke karban tuban su a sauki shine wanda ya aikata bijahalatin fassara biyu na farko suka ce a cikin jahilci cewa shi bai san wannan laifi bane har a yanzu akwai laifin da ake yi manya in ka je kauyuka musamman wanda al'adun su suka gurbace wallahi da yawa ba su san laifi bane kai ne ka sani suna addinin ga jahilci gashi kuma ba su da daman hanyoyin samun ilimi da kake da shi a burane sai ka je ka ga ana rayuwa ta kwado dan kwado yadda ka san ake dama kwado haka ake rayuwa shi yasa idan culture mai muni ta hadu da addini culture kala biyu ne akwai al'ada mai kyau akwai al'ada mai muni to idan al'ada mai muni ta shiga cikin addini ta hadu da jahilci in ba a yi sa'a ba tana bata addini shi yasa ko kasashen da aka rena kasashen turai suka rena za ka ga akwai kasashen da aka yi colonizing din su ba a bata al'adar su da yawa a addini ba akwai kuma kasashen da in suka rene ku sai su raba ku da dukkan wani abu na kunya da sanya sutura ta mutunci da kokarin janye layi tsakanin maza da mata sai sun bata tarbiyar ku ba na son kiran sunayen kasashen don ba manufar shine a aibata mutanen kasashen ko kasar da ta yi wannan din ba a ba za ka ji an ce renon kasa kaza ana illata tarbiyar su amma renon kasa kaza akwai dan dama-dama don babu dama a ci gaba da akwai dan dama-dama to shi yasa aka kira jahilci musamman a wurin da yake da uzurin jahilcin yau za ka je kawai ka samu ana karatu sai ka samu limamin ma bai iya arba'una hadis ba. Akwai ƙauyukan da yau idan ka je ko da turanci kai magana, in za ka yi sallah ba za a bi ka sallah ba, sai a ce da nasare yake magana. Kaga wannan za ka ba su uzuri, saboda mu da muke rayuwa a birane mu ne abin zargin farko da ba mu je mun karantar da su ba. Mu da muke birni ya dace mu haɗa kanmu da masu ilimi da masu kuɗi da masu mulki don a je a karantar da su. Mai ilimi ya bada lokacinsa, mai kuɗi ya bada dukiyarsa, mai mulki ya bada dukkan tallafin da ake nema na security da makamantansu don a je a koya musu addini. Saboda koyawa mutane addini yana zaunar da ƙasa lafiya, barinsu a jahilci yana mai da mutane su lalace. To da ka laifinmu ne gabaki ɗaya da muka basu a cikin wannan halin, gabanin su a zarge su. Ka iya cewa su su ne mamana, to ai su ba su ma san ilimin wajibi ba ne. Sannan wasu a cikinsu jahilai ne murakkabai. Shi jahili murakkabi huwa alladhi la yadri wa la ya'lamu annahu la yadri. Shi ne jahili mai upstairs. Shi bai sani ba, kuma aka yi rashin sa'a bai san bai sanin ba. Shi bai sani ba, amma ya kinkima rawani a matsayin shi masani ne. To wannan jahilci shine jahilci mai hawa, mai gidan sama, shine mai upstairs. To shi bai sanin ba. Ibn Usaymin rahimahu Allah, in ya zo wajen ya amaluna su'a bi jahalatin, sai ya ce bi safahatin. Shine wanda suke aikata laifi, amma su irin natural dolaye ne, ba artificial ba. Irin waɗanda Allah ya halicce su ba su da cikakken lafiya, wanda bai ma san me yake yi ba, bai da cikakken sanin, ba za ka kira shi mahaukaci ba, amma ya waye gari, bai da basirar iya gane al'amura ga baki ɗaya, ko wanda za ka gan su haka suke. Za ka bai ma san lokacin sallah ba, balle ya je ya yi. Bai ma san mai ilimi ba, Fatiha ma ba zai iya karantawa ba. To yace irin waɗannan ake magana a kai a fahimtar sa. So duka tafsiri biyu na iya shiga ciki. Thumma yatubuna min qaribin, sai suka tuba a kusa. Me yasa aka ce min qaribin? Dalili na farko shine duk duniya babu wanda ya san yaushe zai rasu. Babu shi. Mai iya yiwuwa a cikinmu nan ko ni ko aran ma ko wani, akwai wanda yau ne ajalinsa bai sani ba. Shi yasa a ka'ida daga kaji laifi a wurin kake tuba, baka cewa sai an jima. Shi yasa malam mai akhdari yace wannan alama ce ta tabewa. Jinkirin tuba alama ne na mai jinkirin tababbe ne. Don baka san randa za ka rasu ba, ba a yi shawari da kai randa aka yi ka ba, randa za ka fita a duniya nan ba a gaya maka ranar ba. Duk yanzu a nan mun san za mu rasu, ba mutumin da ya san yaushe zai fita a duniya. Shi yasa aka ce min qaribin, to take sai yayi. Na ɗaya kenan. Na biyu, akwai lokutan fa da yanzu in aka tuba Allah baya karɓan tuba. Wallahi akwai lokacin da Allah baya karɓan tuba. Ko kana cikin lafiyan baka rasu ba, in ka tuba sai a ce ba a bukata, an riga an kulle kofar tuba. Ara ma za ka ba misali a Qur'ani.
Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik
yawma
ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون.
wannan cikin suratul an'am aya ta 158 muhallu shahid. Allah yace yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Lokacin da sashen ayoyin Allah suka zo, to ko da rai ta ce na tuba, wannan tuban ba zai amfane ta ba. Wannan lokaci akwai hadisai da dama na fiyayyen Allah ke cewa rana Allah yakan zo da ita ta zo sama ta yi zafi ta koma wani bangare ta bace. Akwai ranar da za ta fito rana, in ta zo sama ta yi zafi ina za ta koma? Shine akwai randa za ta fito ta inda take faduwa, shine hatta tatli ash-shamsu min maghribiha. Kana fara gadin rana daga nan bangaren duniyan ta gabar, akwai wasu za su waye gari in sun tashi su ga ta fito ta yamma. Haka annabi fasara. To a lokacin in ta fito ta yamman nan, duk wanda ya tuba a lokacin an kulla kofar tuba Allah ba zai karbi tubansa ba akwai babu tauba to a ranar Allah ya sa an mala'iku sun kulle ta daki to ko ka tuba za a karba ba sai za ka ce ka tuba min qaribin gabanin wancan lokacin yayi sannan kuma kai kan naka akwai lokacin da an ka tuba Allah ba zai karba amma tashi akan wannan gobe insha Allah fa ulaika yatubu Allahu alaihim Allah yana karban tuba wanda suka tuba na hakika wa kana Allahu lalle Allah aliman mai ilimi ne hakima mai hikima ne zamu tashi wallahi sace taubatu sauran bayanin tuba din sai mu shiga ciki insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid amin ya rabbal alamin